Techno. DJ makes a move, cause he's got the groove.
Thank you. van Pep, Keita en Sosa.
Da 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 15 times a day for 3 months. Man, fuck that!
Thank you. would sound like if a motherfucker took a drill, half inch, and drilled right into the top of a motherfucker's head. I wonder what that shit would sound like.